بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ba mu iko na haduwa a wanga wuri namu mai tarin albarka. Wanga masallaci a wanga rana ta alhamishi wadda ta yi daidai da 27 ga wata na Shawwal shekara ta 1447, wanda kuma ya yi daidai da alhamishi a 16 ga watan Avril shekara ta 2026. Kamar yadda muka saba, insha Allahu ta'ala kenan yau ma za mu ci gaba da wannan karatu na littahi na fiqhu al-fiqhu al-muyassar. A yau insha Allahu ta'ala, bayan babi na satin da ya wuce, babi wanda ya yi magana akan sallah ta mutane waɗanda suke da uzurirrika, sallah ta irin marar lahiya, da kuma sallah ta ɗan bulaguro, da kuma yadda ake haɗa salloli na farilla, sallah azhar da la'asar, da kuma sallar magariba da isha'i. Sai ya mana kingin mas'ala guda a cikin wancan babi. Kenan wannan mas'ala ita za mu kammala, idan mun gama wannan mas'ala kuma za mu tashi a babi na wani sabon babi wanda shi ne yake magana akan sallar Juma'a. To, ita waccan mas'ala wadda ta yi saura, mas'ala ce wadda mala ya ce al-mas'alatu thaniya, ma'ana mas'ala ta biyu, fi haddil jami'i al-mashru'i. Nawa ne ake haɗawa su waɗannan salloli na farilla, dalilin balaguro ko rashin lahiya ko kuma wasu uzurirrika da suke sawa a haɗa sallah? To, sallah nawa ake iya haɗawa? Shi ne mala ya ce wa haddul jami'i al-mashru'i huwa al-jam'u bayna salati az-zuhri wal-isha'i wal-maghribi wal-isha'i binisbati lil-musafiri wa man fi hukumihi. Mala yace musanda cewa iya salloli na farilla wanda ake iya hada su ayi su tare su ne sallar azhar da kuma la'asar, haka kuma akwai sallar magariba da ta isha'i. Wannan an ba da dama a haɗa su ne ga mutumin da yake misali mai bulaguro, ko kuma wanda yake cikin wani uzuri makamancin bulaguro din. Wa kana al-jam'u fil hadari bi sababil matari wa man fi hukumihi. Musanda cewa ba ma ɗan bulaguro ba, hatta da mutumin da yake gida a zamne, yakan iya hada salloli in wani abu ya faru wanda yake da matsayin uzuri a wajen Ubangiji. Ahaka akan haka mala yace fa yajuzu bainal isha'ain wa zuhurain, sai a hada sallan magariba da isha'i da kuma azhar da al'asr. Mike dalili akan haka, menene dalili na hada salloli? Shine mala yace dalili shine hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah yarda da shi, wannan hadisi wanda muka wuce a can baya, wanda yake gwada ƙarara cewa an samu hakan daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad fa'alahu Abu Bakar, mala yace hatta da sayyidina Abu Bakar, Allah yarda da shi, shi ma ya kasance yana hada salloli dalilin waɗannan uzurrika da muka zana. Wa Umar wa Usman, sayyidina Umar shi ma yayi haka, sayyidina Usman shi ma yayi haka, Allah yarda da su. Wa li anna al-illata min al-jam'i bayna al-isha'ain wujud al-mashaqqati, musanna cewa dalilan da suke sanyawa a hada salloli guda biyu, misali magariba da isha'i, ba komai bane dalili shine wannan wahala ko kuma wannan uzuri da ya samu, wanda in aka wanda dalilin shi ne Allah ya kawo sauki, dalilin wannan uzuri Allah ya kawo sauki, to dalilin shi ake hada su. Wahiya fi zuhuraini adam, abin da yasa aka hada magariba da isha, to kuma shi ke sa wahalau a hada sallar azhar da kuma sallar al'asr, Allah ya sa mu dace. Kenan akan haka wannan mas'ala daga nan wurin ta kare, sai kuma kamar yadda muka ce wannan sabon babi. Malai ce albabul ashiru, wannan babi ne na goma, fi salatil jama'ati, wanda yake bayani akan sallar juma'a, sallar juma'a afwan. Wa fihi masailun, mala yace to karkashin wannan babi musanda cewa akwai mas'aloli kala kala. Ta farko, mas'ala ta farko, mala yace menene hukuncin juma'a, menene kuma dalili akan ita sallar juma'a, menene hujja akan ta? Da farko dai, al-jum'atu fardu 'aynin 'ala ar-rijali, ita dai sallar juma'a wajibi ce, tilas ne, tilas ce akan wa, akan maza kade, wajibi ne akan maza, li qawlihi subhanahu wa ta'ala, dalili kuwa shine fadar Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura da ake kira suratul juma'a aya ta 9, wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a, ya ku wadanda kuka yi imani da Allah, Allah ya ce idza nudiya, idan aka yi kiran sallah ta juma'a, to ku yi gaugawa zuwa ga ambaton Ubangiji, ma'ana wazarul bai'a, ku rihe kasuwancin, ma'ana ku rihe kasuwanci yana nihin duk wasu ayyuka da kuke yi, ku rihe su, ku yi gaugawa ya zuwa mi, ya zuwa ita wannan sallah da aka yi kira. Ashe wannan aya ce ta Qur'ani, a cikinta ne Allah ya yi umarni zuwa gare mu musulmi, mu duka gaba ɗaya, cewa idan muka ji kiran sallah na ranar juma'a, to mu bar ayyukanmu da muke mu rihe su duka, mu tafi zuwa ga sallar juma'a. Wali qawlihi sallallahu alaihi wa sallama, hujja ta biyu hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake annabi ya ce, رواه الجمعة واجب على كل محتلم زوا جمعة واجبين أكن دكا نوان مسلمي وان ديك يا بلغا واجبين أكن شيء جمعة وقوله صلى الله عليه وسلم دكما فتر ما ايكين الله نسيرا دامن شاء الله استبتا غريشي أولو حديث دبان ديكي تيوا لينتهين أقوام أن وضعهم الجمعة جمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين النبي يتي متانان دا سكي كين زوا صلى الجمعة idan ba su fasa ba suka dinga zuwa juma'a ana yin sallah tare da su idan ba su daina ba la yahtimanna Allahu ala qulubihim su san da cewa Allah ta'ala in dai ba su fasa ba to zai rihe zakatan su ma'ana za su kai ba su da imani kuma ba su da wani fahimta eh ba su da wata basira musamman ta fahimtar addini Allah zai rihe zakatansu su zaman to ke kasassun zuciya gare su summa la yakunanna haka kuma za su kasance har yau minal ghafilina daga cikin mutanen da sun yi nisa ba su jin kira ko su daina su dinga zuwa juma'a ko kuma su san da cewa wannan shine abin da Allah zai musu ukuba da shi haka annabi ya ce a cikin hadisin nabi قال النووي رحمه الله امام النووي الله يرضى دشي yake cewa fihi annal jum'ata fardu ayn idan muka diba wannan hadisi na karshe sai mu gane cewa ita fa sallar juma'a wajibi ce akan dukkanin musulmi ashe dukkan mu wajibi ne akan mu walil hadis alati da kuma wani hadisin ma daban gashi nan wurin da annabi yake cewa al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin sallar juma'a haƙƙi ne na wajibi akan dukkanin musulmi dukkan musulmi yana da wajibi akan shi ne yaje sallar juma'a ashe ya ku ƴan uwa an muka diba sai mu ga cewa wannan kade ya ishe mu dalili na gano cewa menene matsayin sallar juma'a cikin addinin musulunci gashi nan cikin alqur'ani gashi nan cikin hadisai na annabi daban-daban ga kuma cikin maganganu na waɗanda suke malamai magabata irin su Imam Nawawi ga sunan duka sun huddo a karara cewa sallar juma'a wajibi ce haka kuma babu sabani a wajen malaman musulunci dukkan malamai sun yarda da wannan matsayi mas'ala ta biyu alaman tajibu aljuma'a ita wannan sallar juma'a akan wane ne take zama wajibi akan wa take wajabta mala yace tajibul juma'atu ala kulli muslimin zakarin hurrin baligin aqilin ita dai sallar juma'a tana zama wajibi akan dukkanin musulmi namiji wanda ba bawa ba wanda kuma ya balaga kuma ya kai hankalin shi ya cika ya samu cikakken hankali ma'ana wanda ba yaro bace qadirun ala itiyaniha bugu da ƙari sai ya zamanto shi wannan namijin kuma yana iya tahiya zuwa wurin sallar juma'a ma'ana zuwa masallacin muqimun bugu da ƙari kuma sai in ya zamanto mutumin yana zamna a gari ba bulaguro ba yake a lokacin take zama wajibi akan shi fala tajibu mala yace sabanin haka ashe muna iya fahimta cewa ba ta wajabta akan wa abdin mamalukin bawa wanda yake bai mallaki ƴancin kanshi ba bawa to juma'a ba wajibi bace akan shi aw imra'atin ko kuma mace shine mala yace aw sabiyin ko kuma yaro aw majnun aw majnunin ko kuma mahaukaci wanda yake bai san baya da hankali bai san abin da yake ba aw maridin ko kuma mutumin da yake fama da rashin lafiya aw musafirin ko kuma wanda yake cikin halin balaguro to waɗannan mutane dukkansu juma'a ba wajibi bace a kansu li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama hujja akan haka shine wadar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisin shi yake cewa al juma'atu haqqun wajibun ala kulli muslimi ita dai sallar juma'a annabi yace wajibi ce akan dukkanin musulmi fi jama'atin dukkanin musulmi wajibi ne akan shi sallar juma'a yayi ta a tare da jama'a illa arba'atan sai dai mutum uku sune bata wajabta akan su mutum hudu afwan sai dai mutum hudu sune bata wajabta akan su ba shine annabi yace abdun mamlukun bawa wanda yake wani ne yake mallake da shi an mallake shi kenan shi ba juma'a bata wajabta kan shi ba aw imra'atun ko kuma mace aw sabiyun ko kuma yaro karami aw maridin ko kuma mutumin da yake fama da rashin lafiya kenan waɗannan hudu sune annabi yace juma'a bata wajabta akan su ba wa ammal musafiru fala talzamuhu aljuma'a mala yace amma kaga dan balaguro wanda yake cikin halin balaguro to fa juma'a bata zama wajibi akan shi ba li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lam yakun yusalliha fi asfarihi bai kasance ba yana yin sallar juma'a lokacin da yake halin balaguro baya sallar juma'a wa qad wafaqa yawm arafatin fi hajjatihi juma'atan kamar yadda ranar arfa lokacin da annabi ya tafi haji arfa sai ta zo daidai da ranar juma'a akan haka wa ma azalika sallaha zuhuran akan haka annabi sai sallar azhar kawai shekarar da ya tafi haji kuma ranar arfa sai ta zo daidai da juma'a to sai sallar azhar kawai wajen al'asar ma'aha amma hadawa yayi azhar da al'asar ya hada yayi su amal musafiru amma kuma mai bulaguran da allazi yanzil baldatan wanda ya sauka a wani gari yana bulaguro sai ya sauka a wani gari tuqamu fihi aljuma'a sai iske ana tare sallar juma'a fa innahu yusalliha ya san da cewa wajibi ne yayi sallar juma'a indai iske za a yi ta kuma ya sauka a gari ya sallaci juma'a tare da sauran musulmi wa idha hadaraha al'abdu in kuma waɗancan mutanen hudu wanda aka ce juma'a bata zama wajibi a kansu ba kamar bawa da mace da kuma yaro karami da kuma marar lahiya kai har da ɗan balaguro to in huwa suka yi niyya suka ce to he sun je su juma'a za su to in suka je suka yi ta musanna cewa kuma ta amsu Allah ya karɓe ta duk da su ba wajibi ba ne a kansu amma ba a haramta musu ba in suka je suka yi to ta karɓu a wajen Allah kuma ba za su yi sallah azhar ba shikenan wannan shine mas'ala ta farko kenan mun san da cewa juma'a tana wajabta akan waɗannan mutane guda hudu zuwa biyar wanda muka zana afwan alhamdulillah kenan mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba ita ce ta uku wadda ke bayani sama kan wanne ne lokacin sallar juma'a kenan bayan mun yi akan wanne ne juma'a ta wajabta to yaushe kamata a yi sallar juma'a wanne ne lokacin ta mala yace lokacin sallar juma'a mala yace huwa waqtuz zuhr shine lokacin sallar azhar min ba'di zawali ila an yasira zilla kulli shay'in ka qulihi tun daga lokacin da rana ta dan karkata daga daidai kawunan mutane ta dan karkata zuwa yamma to fa lokacin juma'a ya shiga daga ta dan karkace misali karhe daya kawai lokacin juma'a ya shiga har ya zuwa shigan lokacin la'asar ma'ana lokacin da in kadiba tsawonka in kadiba inuwarka zaka ga ta kai kamar daidai tsawonka ba su da bambanci to wannan shine lokacin sallar juma'a kamar dai lokacin sallar azhar wanda muka sani li hadisi Anas bin Malik hujja akan haka ko shine hadisin wannan na Anas dan Malik wurin da Anas yake cewa annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yusalli al-jum'ata hina tamil ash-shams ya kasance yana sallar juma'a lokacin da rana ta dan karkata daga kawuna ta dan yamma kadan to sai ayi sallar juma'a haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-marwi an ashabihi an-nabi sallallahu an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wannan lamari shine sahabban annabi mafi yawan su suka fada dangance da lokacin sallar juma'a sai suka ce annabi ya kasance haka yake yi wala haza akan haka mala yace faman adraka rak'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha duk wanda ya samu koda rak'a daya ce ta sallar juma'a ya iske ana yi ba tare da lokacin ta ya huta ba ya samu ko rak'a daya ya samu sallar juma'a wa illa sallaha zuhran amma wanda bai samu rak'a ko daya ba cikin juma'a to sai ya salla azhar shine abin da yake faruwa wannan ko fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ita ta zama dalili akan haka menene annabi yace man adraka rak'atan manzo Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wanda ya iske rak'a daya minas salati na daga cikin sallah faqad adraka salata to ya samu wannan sallah haka annabi yace ashe wannan shine hujja na cewa sai mun samu rak'a daya daga cikin sallar juma'a ko ya zamanto mun samu ita wannan sallah ta juma'a kamar yadda sauran salloli su ma in dai bamu samu baraka daya to sai mun tashi mun maimaito duka abin da ya gabata ashe juma'a ma haka nan ce almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu a karkashin magana kan sallar juma'a shine magana ta hudiba magana hudiba mala yace al-khutbatu rukunun min arkanil juma'ati la tasihhu illa biha ita dai hudiba musanna cewa gimshiki ne a cikin sallar juma'a gimshiki ne na daga cikin gimshikan sallar juma'a in ba a yi ba huduwa a sallar juma'a to sallar nan babu ita juma'a nan babu ita tilas sai an yi huduwa tukun juma'a take tabbata limuwazabatihi sallallahu alaihi wa sallama alaiha wa adami tarkihi laha abada ba dan komai ba sai dan ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana lazimtal huduba a cikin sallar juma'a kuma ba a taba ganin wurin da aka yi da annabi yayi sallar juma'a kuma ba a yi huduba ba ba a taba gani ko so daya wa huma khutbatani amma musan da ita hudubar da ake magana to hudubar nan kala guda biyu ce akwai ta farko in limami ya gama ta yakan dan zamna kuma ya tashi sai ya yi ta biyu to ashe hudu wannan biyu sune ake magana duka gaba daya. Yushtaratu li sihhati salatil jumu'a, biyun nan sune ya zamanto sharadi ne a cikin ingantuwar sallar jumu'a. Idan babu su to babu jumu'a. An yataqaddama ala salati, kuma ana yin su ne kafin ayi sallah ake yin su, shine sharadin. Akan haka bayan mun san matsayin ita wannan huduba a cikin sallar jumu'a, to kuma mala yace al mas'alatul khamisa, nan kuma ga mas'ala ta biyar ita ma fi sunanil khutba. Wannan mas'ala ita ke bayani akan sunnonin huduba. Waɗanne ne sunnonin huduba? Mala yace wa yusannu du'a lil muslimina bima fihi salah dinihim wa dunyahum, yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama limami na sallar juma'a ya zamanto yana yayi addu'a a cikin hudubar shi, addu'a ga dukkanin musulmin duniya akan addinin su da kuma lamarin duniyar su, ya musu addu'a akan shi. Ma'a du'a liwulati umurul muslimina bisalahi wa tawfiq. Haka kuma yana daga sunnan ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, bayan limami ya yi addu'a ga musulmin duniya sama addininsu da duniyar su, to kuma ana buƙatar limami ya yi addu'a ga shugabannin al'umma akan mi Allah ya shirye su, kuma Allah ya sanya ayyukansu da suke yi su yi su akan daidai. Wannan ana buƙata daga limami ya ma shugabanni addu'a irin wannan, li'annahu sallallahu alaihi wa sallama ba dan komai ba sai dan ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, idan yayi hudubu ranar juma'a haka yake yi annabi da kanshi, haka yake yi. Wa ashara bi usbu'ihi wa ammana an-nasa, in kuma yana yi to annabi yana daga hannu yana hodi, mutane suna cewa amin amin amin, haka annabi yake yi. Wa an yatawallahuma ma'as salati wahidin, musanda cewa kuma wanda yayi hudiba kuma shike jan sallar juma'a, ashe ba za a yarda ba bai inganta ba wani yayi hudiba kuma wani yazo ya bada sallah daban, wannan ba a same shi ba. Abinda aka sani shine wanda yayi hudiba kuma shi zai bada sallah. Akan haka wa yarfa sautahu, yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam limamin da yake yin hudiba ya daga muryar shi, ya daga murya a dinga jin shi tun daga nesa. Bima bihima hasba taqa, bakin gurgudan da Allah ya bashi, bakin gurgudan ikon da Allah ya bashi, ya daga murya a jin shi. Wa an yakhtuba qa'iman, yana daga cikin sharidan hudiba ta sallar juma'a mai yin hudiba yayi ta a tsaye ba a zauna ba, liqaulihi ta'ala, akan shi Allah ta'ala yake cewa cikin suratul juma'a aya ta 11, Allah ya ce wa tarakuka qa'ima, ya kai annabi waɗannan mutane nagarinka waɗanda kake ba su sallar juma'a, idan waɗansu daga cikinsu idan suka ga kasuwanci suna barin ka su tahiyar su sai su tafi wurin kasuwancinsu. Kenan akan haka Allah ya ce ma annabi idan zai yi hudiba ya yi ta a tsaye, to ana ganin shi da ko'ina kuma a saman kan minbari. Wa qala Jabir bin Samurata, Jabir ɗan Samurata Allah ya yarda da shi, ya karɓo daga manzan Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yake cewa ma'aikin Allah ya kasance ya khutubu qa'iman, yana yin hutuba a kullun a tsaye yake yin ta. Summa yajlisu summa yaqumu fa yakhutubu, idan ya yi ta farko sai a ga ya zamna, idan ya tashi bayan ɗan lokaci kuma sai ya yi hutubar ta biyu a tsaye ita ma. Faman haddasaka annahu yakhṭubu jalisan faqad kazaba. Shine wannan sahabi yace duk wanda yace maka ya ga manzon Allah wai yayi hudiba a zamne, to gaskiya ya ma annabi ƙarya, kawo ƙarya ce annabi a tsaye hudiba shi. Wa an yakuna ala minbarin, yana daga cikin sunnonin ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi dangance da hudiba ta juma'a akan minbari ne limami ya kamata ya yi ta akan wani abin takawa a yi tsaye kanshi. Aw makanin murtafi'in, in kuma babu minbarin sai a nemi wani tudun ƙasa ko kuma wani wuri mai tudu, a nan wurin ya kamata limamin ya hau, a saman kanshi ya kamata ya yi hudiba. Li'annahu sallallahu alaihi wa sallama, ba don komi ba, haka aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya kasance yana hudiba ne akan minbarin shi na musamman. Wa huwa murtafi'un, alhali wannan minbari idan annabi ya taka yana da tsawo, za ka gan shi yana da tsawo sosai. Wa li'anna zalika ablagu fil i'lam, don yin haka din akwai hikima a cikin shi. Shine mi wannan wuri mai tsawo da mutum liman zai taka ya hudu ba yafi sauƙin aika sako zuwa ga su waɗanda suke masu sauraren limami, ya kasance suna ganin shi akan tudu, to sakon shi yafi zuwa gare su. Wa ablagu fil wa'zi, haka kuma in ya kasance suna ganin shi daga ko ina yana magana, to hatta da wa'azin da yake musu ya hi shiga sun hi a wa'azituwa da shi. Wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan, na daga cikin sunna ta ma'aikin Allah idan limami ya yi hudiba ta farko to ya zamna dan lokaci kaɗan, minti ɗaya biyu zuwa uku ma sai ya tashi. لقول ابن عمر رضي الله عنه بعدن كومي با سي دان فداچه تا عبد الله دان عمر الله يرضى da shi yake cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم منزال الله mai tsira da mun ce Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya khutubu khutubataini, yana yin khutubobi guda biyu ranar juma'a. Wa huwa qa'imun, amma a tsaye. Yafsulu bainahuma bi julusin, sai dai yana raba tsakanin hudubobin guda biyu da wani ɗan zama na ɗan lokaci kaɗan. Wa yusannu qisarul khutubatayn, na daga cikin sunna ta ma'aikin Allah limamin da yake yin hudiba ranar juma'a to ya takaice ta, kada ya yi ta mai tsawo. Annabi bai kasance yana yin hudiba mai tsawo da take ɗaukar lokaci, wannan ba sunna ba ce. Wasaniyatu aqsaru, musanda cewa hudubar ta biyu ita gajera ma ce ake yi sak, in ta farko an dan ja ta kadan to ta biyu ɗan karama ake yi kawai. Li hadisi Ammar, wannan ko ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ammar shine ya rawaito hadisin kai tsaye daga annabi. Ammar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna tula salatir rajuli, musanda cewa tsawaita sallah ga dukkan wani mutum daga dukkanin namiji, wa qisaru khutbatihi, da kuma takaita hudiba, ma innatun min fiqhihi, wannan ke gwada cewa lalle limamin da yake yin haka ya kai matuƙa a cikin ilimi. Ashe ilimin na ma'auni na ilimin limami mai bada sallar juma'a shine limamin da yake takaita sallar da yake takaita hudiba, ba wanda yake tsawaitar da ita ba. Wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Akan haka fa atilu salata, manzon Allah sai ya ce ku tsawaita sallah, wa waqsiru al khutbata, amma wajen hudiba ku takaita hudiba, ta zamanto takaitacciya kawai. Sunna ta gaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudiba shine mala yace wa yusannu an yuslima, الخطيب على المعموم اذا اقبل عليهم sunna ta ma'aiki ce ta limami idan ya shigo masallaci ya tunkari mas wanda suke zamne ya ce musu salamu alaikum salamun alaikum ko kuma assalamu alaikum muna ji limami yana yin haka idan kana can gaba to ashe annabi sunna ce ta ma'aikin Allah idan limami ya shigo ya ce salamun alaikum ko kuma assalamu alaikum haka annabi yake yi liqauli jabir hujja ko itace hadisi ne wanda jabir ya rawaito shi Allah ya rada shi yake cewa kana rasulullahi manzo Allah mai tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya kasance idza sa'ada al-minbari minbara sallama duk lokacin da yazo sallar juma'a manzo Allah in ya hau saman minbarin shi to ta yake assalamu alaikum da ya hau minbari haka yake hudi sunna ta gaba a cikin hudiba sunna ta gaba a cikin hudiba nan shine wa yusannu an yajlisa alal minbari ila faragil muazzini idan limami ya hau saman minbari kuma yayi sallama to an so ya zamna yayi jiran mai kiran sallah har ya kare sai mai kiran sallah ya gama tuko liqauli ibnu umar wannan ma hadisi ne aka samo daga abdullahi dan umar yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah mai tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya kasance yajlisu yana zama idza sa'ada al minbara idan ya hau saman minbari hatta yafrughu al muazzin har sai lokacin da ladani ya gama kiran sallah tukun summa yaqumu idan ladan ya kare kiran sallah to sai aga annabi ya tashi tsaye fa yaqtubu kuma sai fara huduba a lokacin ashe yana daga cikin sunna ta ma'aiki limami ya zamanto ya zamanto idan ya hau minbari yayi sallama idan yayi sallama kuma ladan ya fara kiran sallah to he jira kiran sallah idan ya so kuma he tashi tsaye ya fara huduba wa yasunnu an ya'tamida al-khatibu ala asa wa nahwiha yana daga cikin sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam limamin da zai huduba to ya dogara wata sanda yayi tsaye ya dogara sanda yayi tsaye ko kuma wani abu da zai samu na ice ko katako ko wani abu to ya dogara shi yayi tsaye wa yasunnu lil-khatib an yaqsuda tilqa'a wajhihi لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك سنة تغبكما أن سوغ الإمام ديك يهدبا إذن زي يهدبا تو يكالي غبانش كي سيتود روا معنى كد يكالي جيه بنغ هدبا نحقم كوكما جيه اندام كوكو يوي ويبايا غبانش زي كالا كي سي دو من منزان الله ما يكيم الله حق يكسن تيناي daga nan ta kare mas'ala ta biyar wadda take bayani akan sunnoni sunna a ma'aikin Allah a cikin huduba mas'ala ta shidda mala yace ma ya harumu fi'luhu fil juma'a nan bayani ne saman kan abubuwan da suka haramta a yi su kwata kwata a sallar juma'a haramun ne a yi su kwata kwata wadanne ne na harko mala yace ya harumul kalam wal imamu yaqtu musanna cewa haramun ne a dinga hira ana surutu alhali kuma liman yana huduba dukkan hira dukkanin surutu lokacin da liman yake huduba musanna cewa ya haramta kwata kwata haramun ne a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba sai dan wada ce ta ma'aikin Allah mai tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace man takallama yawmal juma'a duk wanda yazo sallar juma'a kuma yake magana wal imam yakhutub alhali liman yana yin huduba a lokacin kuma kake magana fa huwa kal himar manzo Allah yace mutumin mai magana ya san da cewa kamar shi kamar yaki yake yaki wani iri ya hamilu asfara wanda in aka labta masa littattafai na ilimi misali ba su da unhwani a gare shi sai dai tadakwansa amman bai unhwana da komai a ciki to wanda yake magana ana hudiba manzon Allah ya kwatamta shi kamar yakki ne irin wannan yakkin ashe anan haraka ta yi muni kware da gaske a ce manzon Allah ya maka irin wannan kwatamci a kwatamta ka a matsayin yakki gaskiya abu yayi muni kware da gaske akan haka sai mu gyara ya koyan uwa wali qaulihi sallallahu alaihi wa sallam hujja ta biyu akan cewa haramun ne ayi magana lokacin huduba hadisi ne na annabi shi ma wani hadisi daban yake cewa idza qulta li sahibika insut wal imam yakhutub faqad laghawta duk lokacin da ka ce ma ka shigo masallaci ka iske wani yana magana ana huduba ka zo masallaci ko da ka iske wani yana magana in ka ce mishi kai ishiru ko kwarhe bakinka to kai da ka hudi rhe bakinka kai ma ka aikata zunubi ka aikata batsa kai abin da ba a san shi magana da ba a so ce kai tana da muni kware da gaske ashe ko ishiru kaka ce ma wani kawai ka rhe bakinka inda an fara huduba shine abin da ake bukata a sai ai magana wallahi haka nan ne to in su kamar su da kansu misali su ɗan agaji in ya zamanto su da yake dama tsari suke sawa wajen tsarin sahu wajen tsarin gyaran sallah da sauransu in su da kansu ne waɗannan su suka iya su samu uzuri tunda magana da suka yi ba wai ta zaɓin kansu ba ne domin kawo gyara ne amma wani wanda ba su ba shine kama misali baya da wannan yanci na yayi magana tunda annabi ya hana kwata-kwata insha Allah Allah ya sa mu dace mu san da cewa daidai da cewa mutun ya yi shiru magana ce wadda take ta banza wadda take ba daidai ba ce wa ya harumu takhattur riqab hara abu da yake haramu na biyu a wurin sallar juma'a haramun ne ka dinga ketare mutane wai sai ka je wani wuri ko wani sahu ka tsinkaya ko wani abu ka kyakketare mutane duk kai ta taka su kai ta tafiya ko da baka taka su ba ma kai ta ketare su wannan ba daidai ba ne wannan haramun ne kwata-kwata li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam akan haka manzon Allah da kanshi shi ya faɗa ga wani mutum ya shigo masallaci kuma annabin da kanshi yana huduba sai mutumin nan ya kasance yana ketare mutane yana ta tahiyya kawai yana ketare mutane annabi sai ya ganshi sai annabi kai tsaye yake huduba sai ya ce mishi ijlis faqad azaita zamna bawan Allah baka ga diye da ka cuta ma mutane sai kyakketara su kake yi zamna kai bawan Allah haka annabi ya ce mishi fa fihi aziyatun lil musallin in muka diba wannan hadisin sai muga cewa annabi me yasa yayi magana ba dan komai ba saboda akwai cutarwa ga masu sallah wajen kyakketara sun nan ka tai akwai cutarwa gare su wa ishghaluhum an sama'il khutba wani ma dalilin ketara shin nan ka sa ya yanke sauraron hudubar da yake yi dalilin ka zo ka ketara shi kaga haka din bai yi ba shine ammal imam fala ba'sa bi takhattiyahu bi takhattih riqab illam yumakkirhu alwusul ila makanihi illa bizalik musanna cewa amma akwai bambanci in ya zamanto limamin da kanshi ne zai ketare mutane misali masallaci ne irin wanga kama wanga wanda ga wurin liman nan kuma limamin ya zo amma masallacin ya cika amma bai da kofa ta wurin shiga liman sai da irin wanga kofa bi to kaga anan babu gyara tilas limamin sai ya ketare mutane ya shigo to shi liman an yi masa afuwa akan haka domin in ya zama babu kofa to tilas zai biyo ta wannan kohohi na masallaci ya shiga wa yukrahu at-tafriq bayna al-isnayn mu gane da cewa banda haramcin ketare mutane to kuma an ki ga wanda yazo masallacin juma'a ya iske ana huduba kuma ya dinga sa hannu yana raba mutane kafin ya ketara din mu sai ya raba su tukun ya ketara a'a wannan an ki mutun yayi haka ba daidai bane li qaulihi sallallahu alaihi wasallam shi ma raba mutane din manzon Allah ya fadi da kanshi yace man yaghtasala yawmal juma'a wanda dai yayi wanka ranar sallar juma'a yayi wankan juma'a thumma raha kuma ya tafi masallacin juma'a falam yufarriq bainal isnain kuma bai sa hannuwan shi ya raba masu sallah ya dinga rarraba mutane guda biyu yana raba su fa salla haka yayi sallah ma kutiba lahu gurgurdan sallar da Allah yace yayi ta wafira lahu ya san da cewa sakamakon shi shine Allah ya gafarta mishi bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra Allah ya mishi gafara tsakanin wannan juma'a da yazo kuma har ya zuwa wata juma'a Allah ya mishi gafara akan haka mas'ala ta shidda ita ce bima tudraku salat bima tudraku al-juma'a raka'a nawa ne ko kuma menene din mutun ya samu sujada ne ko menene yaya ake cewa mutun ya samu sallar juma'a in ka samu menene sallar juma'a ta samu amma kafin haka za mu yi kiran sallah insha Allah to alhamdulillah kenan wani kadari ne in mutun ya samu a cikin sallar juma'a ake cewa ya samu juma'a akan haka mallam yace تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام إذا دي صلى الجمعة تنا سامواني إذا متن يسكي ركعة غدا تارد الإمام يساميتا ركعة غدا كسامو تارد الإمام فأن أبي هريرة أنكر أودك أبو هريرة الله يرددشي كيس إيدك ما إيكين الله أبو هريرة مزال الله يتي من أدرك من الجمعة duk wanda ya samu daga cikin sallar juma'a raka'atan raka'a daya faqad adraka salata to wannan ya samu sallar juma'a wa in adraka aqalla min raka'atin salla zuhran in kuma mutun ya samu kasa da raka'a daya bai samu raka'a daya kasa da ita ya samu bata cika ba salla zuhran to sai salla azhar kawai in an yi sallama mas'alata ta takwas shine mala yace fi nafilatil juma'a magana saman kan yin sallah in an zo yin sallar nafila a wurin juma'a laysa li juma'ati sunnatun qablaha musan da cewa babu wata nafila da aka sanya kafin sallar juma'a babu wata nafila ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقا قبل دخول وقتها فلا باس به اما دو wanda yayi nafila biyu da ake yin nan ba tare da cewa wai wadannan su nafila ne na rawatib ko wani abu a wannan babu matsala mutun yana iya yin nafila biyu in yazo kafin lokacin sallar yayi li targhibin nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika domin manzon Allah ya kasance yana kwadaitar da mu wajen yin raka'a biyu idan muka zo masallacin juma'a kama fi hadisi salman kama yadda hadisi na salman al-farisi da ya gabata ya tabbatar mana haka wurin da salman yake cewa man yaghtasala yawmal juma'a wanda yayi wanka ranar sallar juma'a wanda yayi wankan juma'a ranar juma'a sannan ya tafi masallaci bai ketara mutane ba bai dinga rarraba su ba har ya sallaci ita wannan sallah to Allah ya mashi gafara zunuban shi na tsakanin juma'a guda biyu wal fi'li sahaba kuma sahabbai sun kasance su ma suna yin wannan nafila biyu din sun je amma ba da sunan wata nafila ce ta rawatib wal afdaliyati salatin nafila haka kuma ba dan komai ba sai dan irin fifiko da kuma romo na yin sallar nafila wala yunkar alaihi iza taraka wanda kuma bai yi ta ba ita nafilan nan biyu to ba za a ce yayi laihi ba bai da wani laihi lianna sunna ar-ratiba takunu ba'da al-juma'a bi rak'atayn aw arba rak'atin aw sitt rak'atin mala yace ba dan komai ba saboda ita nafilar da aka sani a wajen juma'a ita ce wadda ake yi bayan an gama sallah bayan an gama sallah ana yin raka'a ko biyu ko hudu ko kuma shidda wannan sun tabbata sunna ana yin su li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama wa amrihi domin annabi yayi haka kuma ya umarta ayi haka din faqad kana yusalli ba'da al-jum'a raka'atayn an gani ma'aikin Allah bayan sallar juma'a yana tashi yayi raka'a biyu wa qala sannan kuma ya fada cikin hadisi cewa idza salla ahadukum al-jum'a idan dayan ku yayi sallar juma'a falyusalli ba'daha arba'a raka'atin to yayi sallah yayi nafila bayan ta guda hudu wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ma ta wannan hadisi manzo Allah ya ce man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'a wanda cikin ku yake so yayi sallah bayan sallar juma'a falyusalli arba'an to yayi nafila raka'a hudu wa amma sitt amma raka'a shidda ho daga ina ya samu tushe fali annahu warada an ibnu umar dalili shine an samu daga abdullahi dan umar yake cewa daga ma'aikin Allah kana yusalli ba'da al-jum'a sittan ya gani ma'aikin Allah idan an gama sallah wata rana shidda yake yi wa kana ibnu umar yaf'aluhu yace akan haka shi ma haka yake yi shidda yake yi idan aka gama juma'a fa tabayyana min zalika akan haka sai ya bayyana cewa ashe mafi kadan daga cikin raka'o'in nafila bayan sallar juma'a shine raka'a biyu mafi yawan ta kuma shidda ibnu taymiya Allah ya yarda da shi muna zuwa wajen shi insha Allah yace ibnu taymiya Allah ya yarda da shi yake cewa anna ratibata in suliyat fil masjidi suliyat arba'a idan a masallaci ne aka yi wannan nafiloli to musanna cewa hudu ake yi wa in suliyat fil baiti idan kuma aka yi ta a gida suliyat raka'ataini amma nan raka'a biyu ake yi ashe a masallaci hudu ne a gida kuma guda biyu ne fa takunu salatuha ala ahwalin mutanawwi'a ashe haka ake sallar nafila bayan juma'a cikin yanayi daban-daban in masallaci ne daban in kuma gida ne daban kenan anan zamu tsaya insha Allah ta'ala ganin lokaci yayi zamu yi da sawannan babu insha Allah mun kwana a mas'ala ta 7 ta 8 insha Allah ta'ala zuwa sati mai zawo muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara kurakuranmu muna roƙon Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu cikin mutane waɗanda ya musu alƙawarin shiga aljanna muna roƙon Allah ta'ala ka amshi bukatunmu Allah ya biya mana bukatunmu gaba daya Allah ubangiji ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka hada mu da su a gidan aljanna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin sharri da dukkanin abun ki da dukkanin fitina Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin wahalhalu da muke fama da su a cikin rayuwa Allah ka agaje mu Allah ka kawo mana sauki a cikin su ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waga ƙasa ta mu da take fama da tashe-tashen hankula da sauran gariruwa na musulmi Allah ya kawo mana kwanciyar hankali waɗanda suke fitina Allah ubangiji ka mana maganin su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin marasa lafiya namu Allah ya ba su lafiya Allah ya sa a dace a wajen magani Allah ya sa a samu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin waɗanda suke buƙatar jari waɗanda suke neman aiki waɗanda suke neman aure Allah ya ba su mai albarka Allah ya sa a dace muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin masu neman ƙarin matsayi ko kuma ɗaukaka a wajen ayyukansu daban-daban Allah ubangiji ya tabbatar musu Allah ka tabbatar musu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin wurare da ake fama da rashin da yara marasa tarbiyya da rashin lahiya na harkan aljanna da matsaloli na fami daban-daban Allah ya kawo daidaito a cikin su kuma Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu ka shiri bayan mu ya Allah wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.